Shine aya ta gaba ta 54 take cewa siradillah ita ce hanyar Allah madaukakin sarki. Wa qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki fal yahzir alladhina yukhalifuna an amrihi. Allah yana wa mutane gargadi kada fal yahzir alladhina yukhalifuna an amrihi masu sabawa bisa su bisa umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna wata musiba ta same su aw yusibahum adabun alim ko kuma wata azaba mai tsanani ta sauka a gare su. Ya zo a cikin suratul nun aya ta 63 wa qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati wal hikma. Al-Ahzab aya ta 34 ya zo a cikin suratul Ahzab aya ta 34 Allah yana cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam utina da abin da ake karantar da shi a cikin ɗakin ɗakunanku na daga ayoyin Allah da kuma hikima shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi daga Abi Huraira Allah ya kara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala yana cewa da uni ma taraktukum ubari ku kada ku tambaye ni abinda ne shiru a kansa. Innama ahlaka alladhi annama ahlaka man kana qablakum kasaratu su'alihim. Da haka ne aka halakar magabatan mutanen da suke gabanin ku yawan tambayoyinsu suna da yawan tambaya a bisa annabawa kuma su saba wa tambaye da su kai din. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kada ku tambaye ni abinda na bari kada ku tambaye ni abinda kada ku tambaye ni abinda na bari ko kuma na hore ku kada ku yi shiru da abinda ban ce muku kala a kansa ba. Da haka yawan tambaya din da haka aka halakar mutanen da suke gabanin ku yawan tambaya da suke yawan yi wakti da fu wala anbiyaihim kuma sannan bayan sun yi tambaya din sai su sabawa annabawansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza nahaytukum an shay'in idan nahane ku da wani abu fajtanibuhu ku nisance shi. Inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza amartukum bi amri idan kuma na umarce ku da wani al'amari fa atu minhu mastada'tum ku zo da shi gurgurdan iyawanku ku zo da shi gurgurdan yanda za ku iya. Muttafaqun alai hadisin an yi ittifaqi a kai. An abi najah al-irbadi bin sariya an karbo wani hadisi daga abi najah al-irbadi bin sariyata radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abi najah al-irbadi dan sariya Allah ya kara masa yarda kala yake cewa wa zana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wazima waizatan baligatan wazima isarwa wajilat min al-qulub wanda zuciyarmu ta kade da shi zuciyarmu ta raurawa ta kadu da wannan wa'azi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wa darafat min al-uyun idan dunanmu kuma sun zubar da ruwa idan idanuwanmu sun zubar da hawaye akan wannan wa'azi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana. Fa qulna ya rasulullah sai sahabbai suke cewa ya ma'aikin Allah ka annaha mawidatun mawaddai kaman kana mana wa'azi ne na bangwana wa'azin nan da kai mana wanda zuciyarmu ta kadu idanuwanmu suka yi ta zubar da hawaye kaman kana mana ne kaman ka kusan barin wannan duniya tamu ya rasulullah. Sai suke ce da shi fa ausina kai mana wasiya ya ma'aikin Allah. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da su usikum bittaqwa wallahi ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wasama wa da'a kuma ku ji ku yi biyayya ku ji ku bi wa inta amaru alaikum abdun habashiyan idan aka shugabantar da wani bawa a gare ku abdun habashiyan idan aka shugabantar da wani bawa ko da bakin fata ne a gare ku wa innahu man yushmukum fasara ittilafan kasira duk wanda Allah ya bashi tsawon rayuwa yayi tsawon rayuwa daga cikin ku to zai ga sabani daban-daban zai ga sabani mai yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake musu gargadi da cewa fa alaikum bi sunnati ina muku kashaji da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnar khalifofina ar-rashidun masu shiryarwa al-mahdiyyin shiryayyu al-mahdiyyin masu shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ina muku gargadi da sunnata da kuma sunnar khalifofina wanda su shiryayyu ne kuma masu shiryarwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku riko da wannan sunnata din da kuma sunnar khalifofina din da annawajis addu alaiha bin nawajis ku riko da ita da fikokin ku ma'ana ku rike ta gangan ku gatsa ta da kyau inda ba za ta kwace ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin gargadi kuma na gaba yake cewa wa iyyakum wa muhdasatil umur ina muku gargadi da kirkirarrun abubuwa da kirkirarrun al'amura fa inna kullu bid'atin dalala dukkan bid'a hatta ce inji Annabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi rawahu al-Bukhari rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito wannan hadisi wani hadisi na gaba daga Abi Huraira Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake su kara tabbata a gare shi yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki inji annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan al'ummarsa za su shiga aljanna sai dai wanda ya ki ila sabai yake cewa ila wa man yaba ya rasulullah wa ya kuma wanda yake ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce musu man ada'ani dakal aljanna duka wanda ya bi ni duka wanda ya mun biyayya ya bi ni sai shiga aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man asani duka wanda ya saba mu faqad aba wannan shine yake ma'ana zancen shine magana ta fito a gaba wa man asa muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad aba duka wanda ya saba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaki ya saba yaki shiga aljanna janna kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba man ada'ani daga kullu ummati daga aljanna dukan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yaki shine wanda yaki wanda yaki bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito wannan hadisi an abi muslim an karbo wani hadisin daga abi muslim wa qila aba iyas a wani bala haka ce wata qila aba iyas shine salamata bin amr bin akwai shine salamata dan amr dan akwai radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annar rajula lalle wani mutum akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bishmali ya ci ko yana ci a wurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da hannunsa na hagu faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama kala sai mutumin yake cewa la astadiu ba zan iya ci da hannun dama na ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa yake ce masa la astada'ata to ba za ka iya ci din ba ya ce ba zai iya ci da hannunsa na dama ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ba zai iya ci ba haka ya kawo a gaba yake cewa ma man'uhu illa al-kibr babu abin da ya hana shi iya ci da wannan hannun nasa na dama sai dan girman kai ne kawai ya hana shi amma rafa'aha ila fi kuma hakan bai ƙara hannun nasa bai ƙara daga shi zuwa ya kai shi bakin ba wannan hannunsa na hagun din annabi sallallahu alaihi wasallam ana ya masa kenan addu'ar yace la astadiu ni baran iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa la astada'ata to ba za ka iya din ba haka kuma ya kasance bai iya ƙara daga hannunsa ya kai shi baki ba wannan hannun nasa na hagu da yake ci da shi rawahu muslim ne ya rawaito wannan hadisi an karbo wani hadisi daga abi abdullahi numan dan bashir radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan bashir Allah ya kara masa yarda Allah ya kara musu yarda kala yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yaqulu yana cewa latasawunna sufufakum aw yukhalifuna Allah bayna wujuhakum yake cewa wallahi ku daidaita a tsakaninku ku daidaita sufunku aw yukhalifuna Allah bayna wujuhakum ko kuma Allah Ubangiji ya sanya sabani a tsakaninku, ko Allah ya sanya sabani a tsakaninku. Wannan hadisi yana gabata kusan lokacin da duk imam zai tada sallah, wasu daga cikin limamai zaka ji suna faɗan wannan hadisi na tasawunna sufuqakum wa yukhalifuna Allah baina wujuhakum muttafaqun alayh. Wannan shine karshen kudubarmu insha Allah. Hadisi na karshe shine lalle ya kasance muna daidaita tsakaninmu lokacin da muka zo yin sallah da ma lokacin da ba ma cikin sallah din, mu daidaita tsakaninmu. In dai har muna so Allah, muna fuskantar Allah ne, to yana da kyau muna daidaitawa wajen sahunmu. Sahunmu ya kasance yana daidaita. La tasawunna sufufakum aw yukhalifuna Allah bawna wujuhakum, wallahi ku daidaita sahunku ko kuma Allah subhanahu wataala ya sanya sabani a tsakankaninku. Muttafaqun alayhi, hadisin rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi. Wannan shi ne karshen kudubar mu ta wannan lokaci. Yan uwa, ina jan hankalinmu akan yawan zuwa ana yi zuwa masallaci da wuri, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin darajojin da mutum zai samu lokacin da mutum ya zo masallaci. A sa'a ta farko akwai daraja da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai samu, haka na biyu, haka na uku, har na ƙarshe na hudu ko na uku ne Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan raƙumi ya dawo har kan wanda ya yi sadaka da ƙwai, wanda darajar da mutumin da ya yi sadaka da kamar raƙumi ko kuma ya samu lada kamar na raƙumi, da wanda ya bada kamar ya bada ƙwai, ladan su ba zai zo ɗaya ba. Mala'iku suna rubuta duk wanda ya zo shi a lokacin da ka zo, lokacin farko ne ko lokaci na biyu ne ko lokaci na uku ne. Zaran liman ya hau mumbari zai yi kuduba, su ma za su tattara wannan takardu da suke rubutawa su zauna sauraron kuduba. Saboda haka ƴan uwa, yana da kyau duk lokacin da muka ji an kira sallah, duk abin da muke yi, wannan sallah ita ce wanda aka turo mu, Allah bai turo mu duniya ba sai dan mu bauta masa. Yana da kyau ya kasance muna barin wasu lokutanmu dududu, sallah nan ba ta wuce minti 30 ko kuma awa ɗaya in ta yi nisa, amma za mu iya zuwa mu zauna tsawon sama da awa 5, awa 3, awa 4 muna kalle-kallen waya ko kuma wasu abubuwa da ba su shafi addini ba, wanda ba dan su aka yi mu a wannan duniya ba. Saboda haka ƴan uwa su kiyaye, ya kasance dai mutum yana zuwa sallah da wuri domin samun waɗannan garaɓasa ɗin, domin samun wannan lada ɗin. Ubangiji ya datar da mu. Allah, muna roƙonka Allah ka cikan mu, ka gafarta mana, ka cikan iyayenmu da suka gabace mu. Ubangiji, iyayenmu da muke tare da su, muke rayuwa tare da su, in ta mu ta zo, Ubangiji muna roƙonka Allah ka karɓe mu da imani. Allah ka kashe mu a cikin musulunci, ka tashe mu musulmai. Ya Ubangiji muna roƙonka Allah ka tsarkake niyyarmu. Allah ka ƙara mana haske na addinin Islama. Allah, muna roƙonka Allah ka ɗaukaka wannan masallaci namu. Allah ka ɗaukaka mana sunna a wannan gari namu. Ya Ubangiji muna roƙonka ka ƙara fahimtar da mu tafarkin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka ba mu ikon biyayya, ladabi da biyayya a gare ta. Ya Ubangiji, muna roƙonka wannan gari namu, Allah ka ƙara masa ɗaukaka. Allah ka ƙaro mana ci gaba a wannan gari. Ya Ubangiji, muna roƙonka wannan ƴaƴa namu da muke zuwa masallaci da su, Ubangiji Allah ka ɗaukaka su. Ubangiji Allah ka fahimtar da su addini. Ubangiji Allah ka fahimtar da su addini. Ubangiji, mu ma Allah ka ƙara fahimtar da mu addini. Ubangiji, ka ba mu ikon yi wa wannan addini naka hidima. Ya Ubangiji, ka ba mu ikon yi wa wannan addini naka hidima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahu li wa lakum wa qumu ila salatikum wa rahmatullah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح